ranar Talata ne babban daraktar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDA Mujisola Adeyeye ta bayyana cewa kasar za ta ci gaba da jarraba maganin hydroxychloroquine saboda akwai kwakwarar bincike da suka yi nuni da cewa maganin na warkar da masu dauke da cutar coronavirus musamman a lokacin da cutar ba ta yi tsanani ba.
Very likely chloroquine and hydroxychloroquine work at the initial stage and to the mild, you know, also partly mild stage.
Ta kara da cewa bayanai da hukumar lafiya ta duniya ke amfani da su kan masu dauke da cutar coronavirus da suka yi amfani da maganin hydroxychloroquine ya sha bamban da na kasar, kuma akwai yiwuwar nan da watanni uku za a samu maganin cutar coronavirus duba da yadda likitoci, masana kiwon lafiya, masu bincike, masu maganin gargajiya suka kara kaimi wajen aikin neman magani.
I do not know the data that they are looking at, whether it is from the Caucasian population or from the African population. I know that the clinical trial treatment that started just a few days ago in Lagos, there is data to prove that chloroquine worked for many patients that have COVID-19.
Da muka tuntubi jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayyar Najeriya, Dr. Sani Aliyu, ya ce a duk lokacin da aka samu bullar wata cuta, ana gudanar da gwaji akan duk maganin da aka samar wato early science a turance domin tabbatar da cewa ba zai yi illa ga mutane ba idan suka yi amfani da shi.
Yadda ake nazari dama, idan aka fara nazari ana dubawa a ga a tabbatar cewa maganin da ake nazarinsa baya kawo illa. To wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early science, wato alamun cewa mai yiwuwa wannan maganin yana da hadari ga wanda ake ba. So ba kuma mamaki bane da suka tsaida amfani da wannan maganin na dan lokaci, amma suspend din suka yi ba wai sun tsaida shi ba gaba daya.
Daga ƙarshe dai Dr. Sani Aliyu ya buƙaci al'umma su riƙa neman shawarar likitoci kafin su yi amfani da magani saboda illar da ke tattare da yin amfani da su na tsawon lokaci ba tare da umarni ba.
Bai kamata mutane suna shan magani haka nan ba babu shawara daga wurin likitoci. Wayansu magungunan suna da lahani matuƙa, hadda magungunan da muka saba amfani da su.
Duk kokarin ji ta bakin ofishin hukumar lafiya ta duniya a babban birnin tarayya Abuja ya ci tura. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.